الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiqhu a mazhabar al-Imam Malik, Imam Daril Hijra, Hujjatul Umma, Ra'sul Mutqinin wa Kabirul Mutasabbitin, Abu Abdullah Malik ibn Anas, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. A cikin littafinmu mai albarka, littafin Irshadus Salik ila Ashrafil Masalik na Ash-Shaykhul Imam Abdurrahman ibn Muhammad ibn Askarin al-Malikiyyul Baghdadiyyu rahimahullahu ta'ala, a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun gama bayani a cikin siffar sallah ta shayar da fari ruwa. Idan ana matsala ta ruwa a je a yi sallah, saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da rahamarsa, ya saukar da girgije daga sama. A yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan sallah ta kisfancewar rana. Na'am.
Salatu kusufi shamsi raka'atani yajma'u laha bil masjidi bighayri adhani wala iqamatin wala khutbatin fi kulli raka'atin ruku'ani wa qira'atani yutilu li qira'ati sirra wa ruku'u nahwaha thumma yarfa'u wa yaqra'u duna al-ula wa yarka'u nahwaha wa hal yutilu sujuda aw lani.
Now, faslun, rabewa baina ma madda wa ma yati insha Allah subhanahu wa ta'ala, a cikin bayani dangane da siffar yanda ake yin sallah ta kisfancewar rana. Idan aka ce al-kusuf shine dhahabu daw'i shamsi bil kulliya aw dhahabu ba'di daw'i shamsi, hasken rana ya tafi ga baki ɗayan shi ƙarfe 10 ta safe ko 11 ko ta rana, a gaba ba hasken rana didim kaman cikin duhun dare ake, wannan ana ce da shi al-kusuf. Ko kuma wani kaso na hasken ranan ya tafi ya zamanto ana daf da fadawar rana, a irin yanayi na war haka wajen ƙarfe 11 rana ta bude, amma kuma wani duhu ya zo ya shigi wannan rana din, sai wani dan kaso na hasken ta kadan zai wanzar, wannan shi ma ana ce da shi al-kusuf, wanda mu da Hausa muna ce da shi ba duhu. To, kisfancewar rana akwai waɗansu ibadodi wanda ake yi idan aka gansu, idan aka ga wannan rana ta kisfance, saboda Ubangiji subhanahu wataala ya yi haka ne saboda ya tsoratar da bayin shi game da abin da ya shafi tashin alkiyama, sannan kuma ya sanar da bayin shi cewa akwai waɗansu laifuffuka da bayin suke aikatawa wanda ya kamata su janye kafa daga aikata waɗannan laifuffuka. Kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, to salatu kusufi shamsi malamai sun yi sabani akan hukuncinta. Waɗansu suna ganin cewa sallah ta kisfancewar rana wannan sunna ce wanda take mai ƙarfi daga cikin sunnoni na sallah waɗanda suke masu ƙarfi, wanda wannan shine ra'ayi na jumhuru, ra'ayi na kunzumi na malamai, wannan shine abin da suke gani game da abin da ya shafi sallah ta kisfancewar rana. Amma al-Imam Abu Awana al-Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri da al-Imam Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit, Allah ta'ala ya ji kansu da rahama, wato suna ganin cewa sallah ta kisfancewar rana wajibi ce. Al-Imam Malik, Imam Daril Hijra, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, shi ma yana ganin cewa sallah ta kisfancewar rana yana bata hukunci irin na sallar Juma'a. wato wajibi ce shi ma a mahangarin shi daya daga cikin fatawoyi na al-Imam Malik game da abin da ya shafi sallah ta kisfancewar rana. To yace salatu kusufi shamsi raka'atani, sallah ta kisfancewar rana idan rana ta kisfance ayi sallah ta nafila raka'o'i guda biyu, wanda wannan sallah din ta sha bambam da sauran salloli gabaki daya. A cikin salloli na nafila ba wata sallah wanda take dauke da sifa ta sallah ta halinsu ta halin kisfancewar rana in banda ita kadai. Yajma'u laha bil masjid, ma'ana yajma'u al-imamu, limami yana yin jami'i yana tattara mutane laha saboda sallah ta kisfancewar rana bil masjidi a masallaci. Ko yajma'u laha, ana yin jami'i saboda sallah ta kisfancewar rana bil masjidi a masallaci. To bayan an ga yanayin da rana ta bada, an shiga cikin yanayi na ba duhu ga hannunka amma baka ganin tafinka, gabaki daya haske na rana ya tafi bakikirin, to yanzu a wannan lokacin yanda za a shine a firkita koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Maiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da haka ta faru a zamaninsa, ranar da ɗansa Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu, maiki daga gidan shi ya fito yana tafiya a firkice kamar alkiyama ce yake jin tsoron alkiyama ta kasance. Shikenan aka je masallaci aka shiga aka fara ibada. To haka ake yi, ba waɗansu abubuwa ake yi ba waɗanda suka ci karo da addini na musulunci. Abinda addini ya shata shine za a tafi masallaci. Shikenan duk mazaje na unguwa sai su tattara a tafi masallaci, yanzu a koma ga Allah. Bi ghairi adhanin wala iqamatin wala khudwatin, bi ghairi adhanin, idan aka tafi masallaci ba kiran sallah za a kwada ba, ba za a kiran sallah ba, wala iqamatin, sannan kuma ba ta da iqama za a yi ba. Yanzu anan kawai abin da za a yi shine ladan zai yi ta bi gurare gurare raka as-salatu jami'atu, a tattaru a masallaci saboda a yi sallah wanda lokacinta ya yi. Saboda wannan sallah sababin da yake haifar da ita ya samu shine as-salatu jami'atu, kamar yadda hadisin na Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya nuna, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba'atha munadin yunadi as-salata jami'atan, wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya aika wani mai shela da yayi shela a gurare da dama, sallah ta tattara ku a masallaci, a tafi masallaci ayi sallah. Mun gane da kyau. Wala khudbatin, sannan kuma wannan sallah za a yi ta ne ba tare da an yi khudba kafin ta ba, babu khudba kafin ta. Wato ya kamata dai limami ya tunatar da bayi bayan an gama sallah kamar yanda zamu gani a gaba. Fi kulli raka'atin ruku'an, a cikin kowace raka'a daga cikin raka'o'in nan guda biyu da limami zai yi tare da mutane, za a yi mata ruku'u ne guda biyu. Wannan shine ita ce huska wanda take mafi shahara cikin huskoki na sallah ta kisfancewar rana, sannan kuma ita ce wanda hadisai ingatattu cikin Bukhari da Muslim da sauran littattafai na sunna suke goyen bayan wannan wato sifa din. Akwai waɗanda suke ganin cewa sallah ta kisfancewar rana kamar sauran salloli ne na nafilfili, raka'a daidai, ruku'u daidai ake a cikin kowace raka'a. Akwai kuma ruwayoyin da suka tabbatar da cewa ruku'u uku ake yi a cikin kowace raka'a. Akwai waɗanda suke ganin cewa ruku'u huɗu ake a cikin kowace raka'a. To amma ala kulli hali, kamar yadda malamai suka yi bayani, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ta'ala jikansa da rahama, wato yana ganin cewa a waɗannan dukkanin su hanyoyin da suka tabbatar da ruku'u ɗaya a cikin kowace raka'a ko ruku'u uku a cikin kowace raka'a ko ruku'u huɗu a cikin kowace raka'a ba hanyar da take takubuta. Imma ta zamanto an samu al-mawquda, imma ya zamanto an samu al-mutaraddiya, wa imma da'ifa, wa imma shadha, kamar yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ta'ala jikansa da rahama ya faɗa. Gane da kyau. A cikin kowace raka'a ana yin ruku'u guda biyu ne, wa qira'atani sannan kuma karatu guda biyu ake yi. Yudilu liqira'ata sirran, wato wanda zai yi sallah ta kisfancewar rana tare da mutane limami, to yana tsawaita karatun wannan sallah din a asirce zai yi shi. A raka'a ta farko ruku'u biyu ake yi ko idan aka yi kabbara, bayan an yi kabbara an yi du'a'u lisiftah, an yi isti'aza da basmala, shikenan sai a karanta Fatiha. Bayan an karanta Fatiha, limami a wannan lokacin sai ya bude karatun suratul Baqara har ya zuwa fansurna alal qaumil kafirin. Idan ya ce fansurna alal qaumil kafirin ya tafi ruku'u. Idan ya dauki minti 25 wajen karanta suratul Baqara, to idan yayi ruku'u dadewar da zai yi a cikin ruku'u shine dadewar da za ta dauki gurgurdan minti 25. Idan ya dago daga ruku'u shikenan sai ya karanta Fatiha. Bayan ya gama karatun Fatiha sai ya karanta Ali Imran. Idan ya dauki minti 15 cikin karanta Ali Imran, to idan yayi ruku'u iya adadin tsawon abin da ya dauka na tsaye na tsayuwa ta biyu, shi zai dan jima a cikin wannan ruku'u, sai ya dan dade shi ma gulgudan minti 15. Sannan kuma idan ya dago sai ya tafi yayi sujada. Kana a cikin raka'a ta farko za mu samu kusan awa 1 da minti 20 ko awa 1 da minti 30. Mun gane da kyau, sai ya zama to raka'o'in guda biyu dukkanin su idan limamin da zai yi muku limanci limami ne gwani gangaram ya san karatu, cikin awa 3 zuwa awa 4 ana iya yin su waɗannan raka'o'in dukkanin su gabaki ɗaya raka'o'in guda biyu tare da wannan kin karatun. Sirran kuma sallah ta kisfancewar rana ana yin karatun ta ne a asirce. To amma hadisin na Aisha radiyallahu anha da waɗansu daga cikin hadisai wanda suke bayani game da abin da ya shafi karatun da ma'aiki yayi, wato sun tabbatar da cewa manzon Allah yayi karatu ne a bayyane. Sannan kuma malamai suka ce sallar kisfancewar rana sababi ne ya haifar da ita, kamar yanda sababi ne ya haifar da sallah ta Idi guda biyu da sallah ta neman shayar da fari ruwa. To kamar yanda ake bayyana karatu a cikin sallar Idi, haka ita ma ake bayyana mata karatu. Mun gane da kyau. War ruku'u nahawaha, to sai ya tafi yayi ruku'u. Idan ya tafi yayi ruku'u shi ma zai dade a cikin wannan ruku'un kwatamkacin dadewar da yayi a cikin wannan tsayuwar, yana karanta Alkur'ani. Amma ba sharadi bane sai ya karanta Baqara. Idan ya ga cewa karatun Baqara zai dan bashi wahala, yana dan mai tauri gurin, shikenan sai ya diba waɗansu surori madaidaita irin su suratul shu'ara, inda zai iya karantawa ya yi ta kai kawo a cikinsu. Suratul shu'ara ya maimaita ta sau biyu ko sau uku, za ta ba da kusan dai ko da ba ta kai ba izu uku, za ta kai izu biyu da wani abu. Kaga wajen aya 500 zai karanta kenan, 120 aya. Idan ya maimaita ta sau uku ta kai wajen aya 700 ba kada. Mun gane da kyau. Summa yarfa'u, sannan kuma sai ya dago kanshi daga ruku'u, wa yaqra'u, sai ya karanta Fatiha da sura dunal ula, amma tsayuwar da zai yi karatun da zai yi karatu ne koma baya da karatun da ya yi a raka'a ta farko, wato ba zai tsawaita ba tsawaitawar da za ta zamanto ta kai tsawaitawar da ya yi a cikin tsayuwa ta farko a raka'a ta farko. Wa yarka'u nahawaha, sai ya sulmi ya yi ruku'u, tafi ya yi ruku'u, ya jima a cikin wannan ruku'un, ya dade kwatamkacin dadewar da ya yi a cikin tsayuwa ta biyu a raka'a ta farko. Idan ya karanta Ali Imran, in ya dauki minti 15 kamar yadda muka faɗa ko minti 20, shikenan idan ya yi ruku'u shi ma iya abin da ya kamata yana ta addu'a, shine zai dauki wannan lokaci yana ta tasbihi, subuhun quddusur rabbul malaikatu war ruh, subuhun quddusur rabbul malaikatu war ruh, subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azaba, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli, da sauran azkar wadanda suka tabbata ana yin su a cikin sujud a cikin ruku'u. Mun gane da kyau. To kuma idan ya dago daga ruku'u sai ce sami Allahu liman hamida, Allahumma rabbana wa lakal hamd, ko wani daga cikin wato azkar wanda suka tabbata, sai ya tafi kuma yayi sujada. Wa hal yutilu sujuda, qawlani. Wa hal yudhiru sujuda, to idan ya tafi sujada shin zai tsawaita wannan sujada din ya dade idan yayi sujada, ko ko a'a zai yi sujada ne irin sujada wanda take al-ma'huda, wanda aka saba yin ta a cikin salloli na farilla da salloli na nafilfili, ba tare da ya dauki lokaci mai tsawo ba a cikin sujada tashi. To wannan an yi maganganu guda biyu, amma jumhurin malamai irin su Ibn Abdussalam, irin su Al-Imam Khalil, irin su Ibn al-Hajib da sauransu, a cikin malaman malikiya suna ganin cewa dadewar da zai yi a cikin sujada shine irin dadewar da yayi a cikin ruku'u na tsayuwa ta biyu. Mun gane da kyau, in a ruku'u na tsayuwa ta biyu yayi minti 15, to a cikin sujada ma zai yi minti 15 ne. Inda ba sabani akan cewa ba a tsawaita shi shine zama tsakankanin sujadu guda biyu. Zama tsakankanin sujadu guda biyu wannan gurin ba a tsawaita shi. Amma dukkanin su da sujada ta farko da sujada ta biyu kowace za a dan tsawaita ta. Amma wadansu suna ganin cewa inda ake tsawaitawa din gurin ya huce. Yanzu sujada ta 1 da ta 2 da zama tsakankanin su duka zaka yi shi ne al-ma'hud, irin yanda aka saba yi a cikin salloli na nafilfili da salloli na farulloli. Mun gane da kyau, to haka wadansu daga cikin malamai suka fada. Na'am.
Wa hal yaftatihu kullu qira'atin bil fatihati aw yaqtasu bil ula wa thalithati qawlani.
To shikenan. Malai yace wa hal yaftatihu kullu qira'atin. Shin zai bude karatun kowata sayuwa ne bil fatihati da karatun fatiha, aw yaqtasu bil ula wa thalitha, ko kuma a'a karatun fatiha yana kebantuwa ne da karatu na tsayuwa ta farko a raka'a ta farko da karatu na tsayuwa ta farko a raka'a ta biyu, wanda ita ce tsayuwa ta uku kuma idan aka hada sallolin gabaki daya. Qawlani, an yi maganganu guda biyu. Wato abin da yake nufi yanzu idan ya karanta fatiha lokacin da zai karanta suratul baqara, idan ya tafi ruku'u ya dago, to idan ya dago kai tsaye daga Ali Imran zai fara ko ko a'a sai bayan ya karanta fatiha, sannan kuma sai ya bude karatu da Ali Imran. Haka nan a raka'a ta hudu bayan ya yi ruku'u ya gama karatun a suratul nisa'i, ya dago zai tafi raka'a ta zai tafi tsayuwa ta hudu, to kai tsaye suratul ma'ida zai fara karantawa ko kuma a'a sai ya karanta fatiha. To zance mafi inganci shine kowace tsayuwa za a karanta mata fatiha, kowace tsayuwa zai bude ta da karatun fatiha, saboda idan ya dago daga ruku'u din nan wani sabon karatu ne hallo zai shiga. To amma wadanda suke ganin cewa ba zai sake mata ba, suna ganin cewa dai tsayuwar dai ta 1 da ta 2 duka raka daya ce, tsayuwa ta 2 da ta 3 da ta 4 duka raka daya ce, kenan kawai karatu ne za ka yi irin mutumin da yana cikin karatu ne ya zo gurin sujada. Idan ya tafi yayin sujada in ya dago za a ce ya sake maimaita karatun fatiha, ba zai sake ba ko zai ci gaba ne daga inda ya tsaya. To shine wannan sabanin da aka yi. To amma dai ala kulli halin, wato anan zai sake karatun fatiha ne kuma sai ya karanta surar da take gaba. Wannan shine abin da zamu kula da shi. Na'am.
Fa idza sallama aqbala 'ala an-nasi wa 'azahum wa dhakarahum wa tudraku bi ruku'i ar-rabi'i wa yaqdiya ar-rak'ata al-ula duna al-qiyam al-thalith.
To shikenan. Fa idza sallama, idan limami ya sallame aqbala 'ala an-nas, to sai ya fuskanto wajen mutane, bayan ya sallame sai ya tashi kuma ya tsaya ya fuskanci wajen mutane. Wa 'azahum, sai ya musu wa'azi. Wa dhakarahum, ya tunatar da su Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wato wa'azin da zai musu shine ya sanar da su cewa wannan rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyi waɗanda suke nuni akan samuwar Ubangiji da kuma kaɗaitakar shi. Ba sa kisfancewa saboda rasuwar wani daga cikin bayin Allah, haka nan kuma ba sa kisfancewa saboda rayuwar wani daga cikin bayin Allah. Idan irin wannan yanayin ya faru, shine a dawo a koma ga Allah, a roki Allah subhanahu wa ta'ala, a bazama da yin sallah, abinda Allah ya hore mana na sadaka mu doka mu bayar, haƙoƙi na jama'a wanda muke da shi a hannunmu mu meda musu kayansu da sauransu, sai zamanto ya musu wa'azi ya tunatar da su haɗuwarsu da Allah, kan cewa yanayin nan da muke ciki yanzu matasa da ya zamanto sun ɗako salo na kaza na kaza na kaza, ya kamata a ce mu iyaye mun kwaɓe su su daina irin waɗannan abubuwan da kaza da kaza wanda bai dace ba, saboda wannan zai janyo mana ƙasƙanci a wajen Allah, zai janyo mana ci baya a ƙasashenmu, zai janyo mana danmarewa gabaki ɗaya da sauransu. Na mun gane wato daraku bi ruku'i harrabi'i, wannan sallah ana riskarta ne bi ruku'i harrabi'i da ruku'u na tsayuwa ta hudu da limami yayi. Idan ka zo ka masallaci kai ka zo ya ce salim lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli shay'in qadir, ya tafi ya yi ruku'u, wanda wannan ruku'un shine ruku'un sa yana dagowa in aka tafi an gama sallah ta kare, an gama an karanta Baqara, an karanta Ali Imran, an karanta Nisa'i, an zo karshen Ma'ida ka zo ka, to yanzu da ka zo ka a cikin ruku'u to ka riske ta kai ma. Wato duraku bi ruku'i harrabi'i ana riskata da ruku'un ta na hudu, wa yaqdi raka'ata al-ula duna al-qiyami al-thalithi, to idan limami ya sallame bayan ya gama sallah din nan yanzu saboda kai an ka samu ruku'u ne na tsayuwa ta hudu, to yanzu idan limami ya sallame sai ka tashi ka karo raka'a ɗaya, ka ramu raka'ar da ta kubce maka wacce ta fari, sai ka yi ta akan yanda limami ya yi ta, irin siffar yanda limami ya yi ta haka kai ma za ka yi ta, ba tare da ka yi ƙari ba, ba tare da ka yi ragi ba, za ka mata ruku'u biyu ne. Amma duna al-qiyami al-thalith, tsayuwa ta uku wanda baka na aka yi ta wanda baka riski ruku'un ta ba ma, wannan ita ta huce ba za ka ramu ta ba, babu ita a ciki. Mun gane da kyau, to wannan haka za a yi. Idan ya zamanto mutum ya zo shi ya riski ruku'u na tsayuwa ta ƙarshe a cikin sallah ta kisfancewar rana, bayan an gama sallah din zai tashi ne yayi raka'a ɗaya, a raka'a ɗayan nan zai yi tsayuwa biyu, zai yi ruku'u biyu. Mun gane da kyau, in yana so a raka'a ta fara da ya tashi a tsayuwar farko bayan ya karanta Fatiha ya karanta Wattini, idan ya yi ruku'u in minti biyu ya ɗauka cikin karanta Wattini sai ya ɗauki minti biyu cikin ruku'u ɗin nan, idan ya ɗago bayan ya karanta Fatiha yana so ya karanta anna inna anzalnahu, idan ya yi ruku'u in minti biyu ya ɗauka shi ma sai ya minti biyu sai ya ɗago kuma ya tafi ya sujada guda biyu kuma a sallame. Mun gane da kyau. Na'am.
Wassalatu khusufi al-qamari kan nawafili wala yujma'u laha wallahu a'lam.
Malam yace wassalatu khusufi al-qamar, sallah ta kisfancewar wata kan nawafili, ita kuma hukuncinta tamkar salloli ne na nafilfili na dare. To wannan shine abinda malikiya ta tafi a kai. Na'am, alhamdulillah. Yahdikum Allahu wa yuslihu balakum. Na abin da ya shafi sallah ta kisfancewar wata irin ake cewa rana ta kama wata din nan. To wannan shine sallah ta kisfancewar wata wanda za a yi. A tafi saboda idan aka ce al-khusuf bil kha'i, an gane ko shine zahabu daw'i ila qamari bil kulliya aw zahabu ba'di daw'ihi. Hasken wata gabaki ɗaya ya tafi. Muna wata a yau ana wata kwanan shi 12. Daren 12 ne wanda ya kamata a ce ya cika da kyau, ya bada hayaniya da kyau. To sai ya zamanto kuma alaikum salam rahmatullah. Sai ya zamanto kuma ya tawaya. Wannan shine ake ce da shi tafiyar haske na rana gaba na wata gabaki ɗayan shi, ko kuma wani kaso na hasken na wata ya tafi. To wannan a malikiya ba a yin jam'i saboda ita. To amma jumhurin malamai suna yi mata jam'i, wanda wannan ita ce fatawar al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. Sannan kuma ita ce fatawar al-Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunna wal Jama'a. Sannan kuma ita ce fatawar Abu Hanifa, An-Nu'man ibn Thabit ko wani makamancin haka kuma ita ce fatawar al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri cikin tabi'ai ita ce fatawar Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai cikin tabi'ai ita ce fatawar Adha ibn Abi Rabah cikin tabi'ai ita ce kuma fatawar Abdullah ibn Abbas wato suka ce saboda hadisi wanda ya tabbatar da sallah ta kisfancewar rana bai bambance tsakankanin sallah ta kisfancewar rana ba da kuma sallah ta kisfancewar wata wajen yin ta a cikin jama'a saboda ma'aiki yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillahi la yankasifani bi mauti ahadin wala li hayatihi rana da wata dukkaninsu ayoyi ne guda biyu ayatani alamomi ne guda biyu waɗanda suke nuni akan kadaitakar Allah wanda ba sa kisfancewa li mauti ahadin minan nasi wala li hayati ce fa idza ra'aytumuhuma faqumu fasallu wa tasaddaqu kamar yadda hadithin na Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahihaini ya tabbatar da haka to dan haka da yace faqumu fasallu wa tasaddaqu kaga wannan yayi nuni akan cewa kamar yanda za a yi jami'i a salatu khusufi shams haka za a yi jami'i a salatu khusufi al-qamar amma dai ala kulli hal wannan sabani na malamai al-imamu malik da waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ba za a yi jami'i ba a sallah ta kisfancewar rana saboda dalilin cewa al-mashaqqatu fil layli akbaru min al-mashaqqati allati tujadu fil nahar idan aka ce da dare a tafi masallaci irin karfe 10:11 mutane su fito daga gidajen su tafi masallaci to wahalar tafi a ce da rana ne mutum zai tafi masallaci da haka sai ya zamanto idza baqa al-amru ittasa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir tace dan haka sallah ta kisfancewar wata za a yi ta ne a gida irin sauran nafilfili amma ta kisfancewar rana ta kuma za a yi ta irin yanda ma yake alaihi salatu wassalam bayan haka kuma suka ce yanda aka samu baduhu na dare a ce rana ta kama wata a zamanin annabi ya fi yawan yanda aka samu kisfancewar rana a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wace kuma ba a rawaito ba daga wajen shi shi ya tafi masallaci ya tattara mutane an yi haka la kulli halin wannan masala ce wanda take khilafiya ibnu hajar al-asqalani cikin littafin fatul bari da al-imamu shaukani cikin littafin as-sailul jarrar haka Siddiq Hassan Khan yayi bayani akai cikin littafin Al-Fawaid haka Al-Sheikh Nasiruddin Al-Albani cikin littafin Tamamul Minna da sauran malamai sun yi bayani akai sannan kuma yace wallahu a'lam Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi sani dangane da daidai to wannan shine karshen kitabul safar da kuma fusul wanda akai a cikin su kitabu safar mun tattauna akan fasali na juma'a da fasali na idi da fasali na sallata halin tsoro da kuma ta salatul istisqa da wannan insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi da kan littafin da yake bayani kuma akan sallar gawa da hukunce-hukuncen da suka shafi gawa abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadha al-qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.